kisa rayo
kuna tare da Amina Zubairu Yahaya
Amina Barinki
ni dai an haife ni a cikin garin Kaduna can na taso na fara primary ina na zo na secondary sannan kuma a zuwa na jami'a sai na samu nan Bayero University Kano
kika karanci me
na karanta English Turanci kenan
abinda kika nema kenan
actually ba abinda ne nema kenan ba geography ne nema amma da yake ban san menene dai ya faru ba sai aka bani admission anan English din kuma na dai karba
to da kika karba har kika karanci English din biki jira yanki canza ba
ko da na fara English din kuma sai na ji hankali na ya kwanta da English din duk da dai O levels ina I was a science student but kuma so canzawa na zuwa wani field daban na ji shi tamkar wani sauyi haka a rayuwa na amma is quite interesting because of changing to another field is another experience
to kin fuskanci kalubale da ke karatu
sosai kuwa
wani iri
wasu gaskiya dai bai kamata dai a faɗe su ba saboda sha'anin rayuwa
amma ki kadan ga mana kadan daga cikin kalubalen da kika fuskanta
dai mace a cikin jami'a dai ko ya take dai ba za ta rasa shiga wani irin dai hali ba ta hannun malamai haka
kin misali kina nufin a cikin malamin wani ya nuna yana son ki to dai nuna kamar yana son ki ya so ya kawo miki matsala ne
na dai samu matsala dai gaskiya dai ta hannun dai malamai gaskiya kam
kika kammala wani irin aiki kike yanzu
yanzu ka ina aiki a wani private company ne a cikin nan garin Kano kuma alhamdulillahi aikin dai masha Allah
wani irin aiki ne
aikin company ne wanda kuma sai ka kasance kana da kwazo da basira kafin ka iya irin wannan aiki da kuma hakuri saboda kinga kamar yanda aka san ake mamatan arewa lakabi da cewa ba su fiye son aiki ba sai dai su zauna a gida a yi masu to ba duka aka taru aka lalace ba wasu suna da dalilansu na karɓan aiki akwai dalilai da yawa dai da suke sa mace ta zo ta kama aiki
kenan misali inda kike aikin ku Hausa ba ku da yawa
to gaskiya a yanzu dai Hausan ba mu da yawa saboda daga farko dai ɗiban farko muna da yawa daga baya kuma yawancinsu dai suka zazzame to sai
yamu
gaskiya dai aikin fa sai kana da hakuri
to
da shi kin san aikin company
wace irin shawara zaki ba yawanci mata musamman matasa
to shawaran da zan ba ma ƴan uwana mata shine yanayi dai ya canza wacce an ce dai tashi ka taimake kanka ba sai ka zauna komai ai maka ba koda dai ka fito daga gidan masu shine ya kamata dai ka tashi kai abinda ya kamata
zai
exactly